Sanada.
Ito don ada sabo kida yo.
Ito ada sabo kida ngan.
Baba na chile ito may irasi.
Amundo masay manya azaja yo.
Ira ra ra na mundo na ira.
Sari na sara biya yira.
Meza ka bata amuda.
Masama na kay na suba bukus kunda.
Kashum aswaju. Kashum detunum bazanza.
Masa kanye tini asado mi parum jamba aja harubar.
Sana ta buya ga aswaji shi da kashin makoda kunu ya samu gaya asai kallo a barwa Allah a jirgi ne ya lwaje kaya ya aswaji zana zaba
Najeriya kasata
inda kashin mutan shi ce ma babba
Najeriya kasata
ina an ka taba wa zan barewa
Najeriya kasata
na san zaben sinadari wa
Najeriya kasata
baba Maya baiwa baba
Najeriya kasata
kashin aswaji bambarewa
Najeriya kasata
ikram da kano bazan kibewa
Najeriya kasata
sai kashin aswaji baba sai kashin aswaji baba aswaji aswaji
sai kashin aswaji sai mai ruwan sa tumi sai mai mungire
ayere ni yere ni mata kula da maza mata
kiji matunum kiji mata
wajen da arewa mahaifata
kiji mu kiji mata
kare shirin kirki mata
kare shirin kirki
ta zaki na da yaya ta
kiji mu kiji mata
ku to mi abc wata
to mi abc wa
ta zaki na da kawaye na
har da kawaye
Farmers and fishers,
aswaju,
ina buke
exporters,
Asuwajun
da yan harkar fata,
Asuwajun
teachers da event centers,
Asuwajun
hada da school teachers,
Asuwajun
we for city boy,
Asuwajun
you are winning, Asuwajun we are happy,
Asuwajun
everybody, Asuwajun.